More music and house of songs.
Har ta kai ake kwatanta sujiki da manzon Allah kuma wasu na goyon baya har cikin masu sallah to baraku jini kam na fada na rantsai da Allah babu zaman lafiya ga duk waɗanda suka kulla Sunday Igbo kungiyar Agbeni Fire Sahara Reporters har ma da jari a jari da duk masu hannu a cikin ta asar wannan layin na faɗi da babban murya ba uban da muke shayi Haushi na kake ji to tare ni a layi sai in tabbatar ma cewa da ruwa ne ake shayi a raba ƙasa a raba ina ruwan mu amma duk wanda ya taba mana manzo a jiki Kaya kake tunanin nutsuwa an samu bayan ba dan shi ba aljanna ma ban tunanin samu neman yanci yau da fito kawai a famu ba tare da tsoron a kashe ni ba ko na kamu an kai mu bango batu da murya ka tausa a ɗaukar mataki ko mu ma a kasa gane ka ya san su bai duwa an taba ni mu ba na bunne shi ne a
more music at house of songs.com
ina so da mai ruwa da tsaki su gane mu a kashe ɗin kurum kun samu ba da rai